أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yan uwa musulmi, barka mu da sake haduwa a cikin wannan masallaci mai albarka, masallacin Aliyu bin Abi Talib, wanda yake cikin makarantar CEJD a birnin da makarin Jamhuriyar Nijar. Yau muna ranar Laraba, 1 ga watan Rajab, shekara ta 1446, wanda ya dace ma 1 ga watan 1 shekara ta 2025 miladiya. Har yanzu muna cikin karatun littafin Al-Wajiz fi aqidati salaf as-salih ahli sunnati wal jamaa na Abdullah Al-Athari. Darasin da ya gabata mun tsaya a daidai gaban da mallam ya fara zano mana khasa'is aqidati ahli sunnati wal jamaa, ma'ana keɓantattun abubuwan da aqida ta ahli sunna wal jamaa ta keɓanta da su a cikin sauran aqidu. Mun zana ababe guda hudu. Abu na farko wato shine salamatu masdar talaqi, shine kubutar hanyar da suke dauko wannan aqida. Sannan na biyu ittisalu sanadu habillahi ta'ala bi rasulihi, yanda sanadin ta yake isa zuwa ga Allah da manzon shi. Abu na uku shi'aruha at-taslimu tam lillahi ta'ala wa li rasulihi, ma'ana me kauya ga baki din zuwa ga Allah da manzon shi. Abu na hudu wanda muka tsaya akan shi shine al-wuduh wal-bayan was-suhulah was-taysir, ma'ana bayyanar ita wannan aqida yanda take bayyana kamar fitowar rana, da kuma bayanin da ta kumsa wanda yake da sauki, sannan kuma ga saukakawa. A yau insha Allah ta'ala zamu tashi a gaba ta gaba, inda mallam yace khamisan nabiyal kamar manta dai har yanzu mallam yana zano mana abubuwan da ita wannan aqida ta Ahlus Sunnah wal Jamaa take banta da su a cikin sauran aqidu. Na biyar mallam yace at-tauhidu wal jama'atu wal istima'u wan nasr, shine kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da lazimtar jama'a, sannan kuma da haduwa akan fahimtar Allah da manzon shi, sai kuma abin da ya shahi taimako wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya dauki alƙawari dangane da wannan aqida. Wannan abun guda hudu wanda mallam ya ambata, mallam ya kawo su a ƙarƙashin abubuwan da aqida Ahlus Sunnah wal Jamaa take banta da su. Duk lokacin da mutum ya kalli aqidoji saura wanda ba Ahlus Sunnah wal Jamaa ba zai samu inna abubuwan guda hudu a cikin su ba. Amma cikin ikon Allah, mutum da zai kalli aqida ta Ahlus Sunnah wal Jamaa zai samu inna abubuwan gabaki ɗayan su a cikin wannan aqida. Me yasa mallam yace innaha hablullahil matin? Saboda ita wannan aqida ita ce igiyar Allah wadda take da sananin ƙwari, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni a bi. Sannan wa nahjuhul qawi, kuma shine tafarkin Allah wanda yake mai kake. Wa siratul mustaqim, kuma ita ce hanya mai kakiya wadda ba ta da karkata, ba ta da wato kwana in mutum ya bi ta. Da zamu lura a kullun lokacin da musulmi yayi sallah, a ƙarshen karatun shi na Fatiha yana cewa ihdinas siratal mustaqim, Allah subhanahu wa ta'ala ka shirye da mu hanya kamar daidaiciya. To hanya madaidaiciya, lalle aqidatu ahlus sunnati wal jamaa ita ce hanya madaidaiciya a ƙarƙashin sauran aqidu waɗanda suke wanje a cikin duniyar nan ta mu. Mallam yace bi annaha aqidatu tauhidil khalis, dan me yasa aka kira ta da waɗannan abubuwan? Saboda ita ce aqida ta tauhidi, tataccen tauhidi. Lokacin da mutum yake neman tataccen tauhidi kai ya nesa, ya tsaya gab da aqida ta Ahlus Sunnah wal Jamaa, to insha Allah ya samu tataccen tauhidin da ake bukata. kuma ba a nan kadai ta tsaya ba, sai ce wal bara'atu min ash-shirki wal bid'i bi jami'in ma'iha. Aqida ce wadda ta yi barranta babu ita, babu shirka ko kuma bid'o'i waɗanda suke gabaki daya, saboda bid'o'i kala-kala ne. To duka bid'o'in nau'in suka baki daya, aqidatu ahli sunnati wal jama'a ta yi nisa da su, ta barranta da su. Saboda a cikin aqidatu ahli sunnati wal jama'a babu kara ko kuma rihin asiri da za a ma wata bid'a, ko kuma wani nau'i na wannan bid'a'in, ko kuma wani nau'i na shirka a yi mashi kara'a. Lokacin da aka zo bayani kan shirka, za a bayyana dukkanin shirkoki, sai a ce aqidatu ahli sunnah ta barranta da wannan. Lokacin da aka zo bayanin bid'a, za a bayyana dukkanin bid'o'i, sai kuma a ambata cewa aqidatu ahli sunnah wal jama'a ta barranta da wa'innan bid'o'i. Wa bi hadhihi al-aqida, mallan yace to wannan aqidan da ita ne, wal amal biha, da kuma yin aiki da ita, wadda da'awatu ilaiha, da kira zuwa gare ta, ta tawahhad sufuful muslimina wa ta taqawwa, mallan yace wato safi ko kuma tafarki wanda yake na musulmi zai zama to guda daya, sannan kuma zai karfafa. Idan ka kalli al'ummar musulmai, zaka gani a yau kowa ya kama tafarkin shi daban, kowa akwai inda yake kira, wani yayi gabas, wani yayi yamma, wani yayi gusun, wani yayi arewa. Sai ka kasa gane shin wannan ita ce al'ummar musulmi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi alfahari da ita a ranar al-kiyama? Tabbas ba ita bace ba. Mun karanta da ku a baya cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam a gurare da dama yayi bayanin cewa ya hore mu da bin tafarki na jama'a, ba tafarki na rarrabuwa ba. Domin a kullum musulunci bai kira zuwa ga rarrabuwa, kira yake zuwa ga haduwa guri guda da yin tahiyya guda, saboda addinin Allah guda ne, sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam guda ce, kuma wannan tafarkin shi ma guda ne. Mun karanta da ku hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kurtu, malumi sukan kira da wannan hadisin hadisul tatbiq al-amal, hadisi na karatun Annabi da yayi practical a aikace. Dama kuma wani daga cikin salo na karantarwa, in an yi tayari sai a yi practical. Annabi yayi kurtu akan kasa mai kakke, sahabbai suna kallo. Bayan yayi wannan kurtun, sai Annabi yayi wasu ganan kurtu dama da hagun shi, kamar a ce wannan abin da yake miƙe, sai a yi wasu kurtu ƙanana a dama, wasu kuma a hagu. Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce wannan ita ce hanya mai ƙaƙiya. Kun ga anan wannan hadisin ya tabbatar mana da cewa tafarkin Allah ɗaya ne, ba a rarrabe yake ba. Sai ya ce kuma wannan ƙananan da kuke gani su ne kice ma'asubul, hanyoyin shaitan kenan. Sai Annabi ya karanta musu ayar nan ta Al-Qur'ani wanda Allah yake cewa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Allah yace wannan shine tafarki na mai kakki, ku bi shi. Wa la tattabi'u subul, kar ku bi kananan hanyoyi, sune hanyoyin shaitan. In kuma kuka bi su, fatafarraqu bikum an sabili, za su kai ku su baro, saboda za su kai ku hanyoyin shaitan, ba za su gama ku da hanyar Allah ba. To wannan aqida ta ahli sunna wal jama'a da ita ne wato tafarkin musulmai yake zama guri guda, kuma sai yayi ƙarfi. Wa tajtami'u kalimatuhum 'ala al-haqq, mallan yace kuma sai kalmar musulmai ta hadu, amma ba haduwa akan batil ba, haduwa akan gaskiya. Zai zama to duk inda musulmai suke saka magana su ɗaya ce, amma fa sai in an kiyaye aqida, ka hada Allah subhanahu wata'ala da bauta a cikin komi, sai shi kadai ai bauta dan saboda shi kadai, ka hada shi da kowa da komai. Sannan mallan yace sun matan tasiru wa tatamakkan, sannan in an samu haduwar wannan sai a samu cin nasara, kuma sai a samu wato mamaya. Babu yanda za a yi musulmai su mamaye waɗansu su ba tare da sun hada ƙarhi da ƙarhi ba. Idan kuka duba a yau cin kashin da ake ma musulmai a duniya, ta ina ya samu asali? Ya samu asali ne ta inda rashin kan, rashin haɗin kan da suke da shi. A yau musulmi wanda yake cikin ƙasar Nijar yana ganin musulmin da yake cikin ƙasar Najeriya ko Chad ko Kamaru daban yake da shi. Musulmin da yake cikin Amurka yana ganin shi duk wanda ba ɗan Amurka ba kawai bai kai matsayin shi ba. Alhali musulunci ya koru wannan da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo. A lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da musulunci, waɗanda suka amshi musulunci daga cikin horo-horo, a cikinsu akwai mawali, akwai kuma al'abid, akwai waɗanda suke bauta,
irin su Bilal ibn Rabah, su irin su Khabbab bin al-Arad, irin su Abdullah bin Mas'ud. Dukan su yanne sun kasance daga cikin al-mawali wanda suke yin bauta karkashin wayansu suke. Amma da suka shiga musulunci Allah bai bambanta su da wanda suke iya ba wanda suke shugabanni na Qurayshawa. Hasali ma inda Allah zai yi yabo akan su sai ya ce was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar wal-ladina ittaba'uuhum bi-ihsanin sai ya ce radiyallahu anhum wa radu'an. Yace wanda suka yi rigirigi daga cikin muhajirai da ansar suka shiga addinin Allah sai ce da wanda suka biyo bayan su da kyautatawa. Allah subhanahu wataala yace Allah ya yarda da su. Kaga ba a ce ban da baya ba ciki. Shi yasa wani mai hikima yake cewa shi addinin musulunci da yazo abubuwa guda biyu ya yaka. Duk wanda ya dawo da waɗannan abubuwan to yayi watsi da musuluncin shi. Abu na farko, addinin musulunci da yazo yayi wurgi da maratibun nas na abin da ya shafi arziki, martabobin mutane, babu bambanci tsakanin mai kuɗi da talaka a musulunci. Shi yasa aka zo masallaci babu layin masu kuɗi ko kuma layin talakawa. Babu wani abu da za a ce to in an zo sallah ku talakawa ku yi biyar, ku masu kuɗi ku yi uku. Babu wannan, kowa biyar zai. To musulunci bai bambanta ba. Sannan abu na biyu, sai ya ce musulunci yayi wurgi da abin da ya shafi al'unsuriyya, abin da ya shafi bambancin launin mata. Babu bambanci tsakanin hori da baki. Abin da hori zai yi a musulunci shi baki zai. Shi yasa a yau duk wanda ya dawo da abin da shayi al-Siriya ko kuma bambanta tsakanin mai kuɗi da talaka to yayi wurgi ne da musulunci, saboda musulunci yayi watsi da wannan tun da jumawa. To shi al-Malik yake cewa da a ce musulman sun rige, wannan aqidar ta ahlus sunna wal jama'a za ta kai su ga cin nasara da kuma mamaya a ko'ina inda suka samu kansu. Wa tahkumu bi shari'illahi ta'ala wa tahkumihi, sannan kuma da wannan abu na aqida za su zamanto suna hukumci a duk inda suka samu kansu, za ka gansu su ne a sama. Ba za ka samu ba ana hukumta su, a su ne suke yin hukumci a kan wayansu. Sai ce wa ta'arikhul islami khairu shahidin ala dhalika, yace tarihin musulunci kuma shi ne mafi alkhairin mai shaida a kan haka. Ya kuwa mukalli yadda musulunci ya faru da kuma yadda musulunci ya iso gare mu. Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo da musulunci bayan ya ga mala'ika Jibril ya yi mashi wahayi, gida ya komo a tsorace lokacin da mala'ika a cikin siffar shi wanda Allah ya halicce shi. Annabi bai taɓa ganin mala'ika ba wanda yake na Allah a siffar shi sai ranna. Ya hori gita saboda siffar mala'ika ba irin siffar mutane bace mai daga saba ganin yau da gobe. Sai ya komo gida yana zammiluni kurihi ne kurihi. Ana cikin wannan yanayin fa Annabi sallallahu alaihi wasallama matar shi ta kwantar mishi da hankali. Anan daurin mata yake zawa. Babu yadda za a mijin ke je gari a bata mishi rai ya zo gida ki ida ya sallar shi. An ga yana cewa ke miki san hannunki ba a matsayinki na mace. Annabi sallallahu alaihi wasallam dai dawo a wannan yanayin, Khadija ta kwantar mishi da hankali, sannan ta zano irin alkhairan da gare shi. Take cewa kai ne kake sadar da zumunci, kake taimakon mai buƙatar taimako, wanda yake da mai ƙari ya zalunci mara ƙari kai kake agaza mishi. Sai Khadija ta ce babu yanda zai Allah ya kumiyatar da kai. Sai ta sausauta mishi abin da yake damun shi. Ana cikin wannan yanayi mala'ikan ya sake dawowa, sake zawa da sabon wahayi, aka ce kuma yaje ya wa'azi yanzu. To daga nan risala ta fara. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai fara kiran mutane. Khadija ita ce farkon wanda ya shiga cikin addinin musulunci. Bayan Annabi ya gama da nan, sai kuma ya kirawo Abubakar Siddiq babban abokin shi. Shi yasa malamai suke cewa mutum ya san wane ne abokin shi. A kullun aboki yana samu daga kurkushin abokin shi a cikin abokantakarsa ta yau da gobe. Sannan Annabi ya kirawo sauran mutane. Ali bin Abi Talib yana cikin gidan Annabi a matsayin ɗan reno ya musulunta. Sai kuma aka fara kiran mutane amma khufiyatan, a ɓoye. Waɗanda suka musulunta adadinsu bai wuce 11 ba. Sai aka yi mahaɗa a bayan gari. Lokacin da mutane suka kwanta ƙafa ta ɗauke ko kuma ya koto, sai a haɗa a can. ‘Yan uwa musulunci a ɓoye aka fara kiran shi. Suna haɗuwa a gidan Arqam bin Abi al-Arqam. Sai a je can abinda Allah ya sauko na Al-Qur'ani sai a yi tilawan shi. In an yi da kuma sai a wato da daidai da daidai. Kai hoto ina, kai hoto ina. Sai a watsi idan a kawar da hankalin mutane kada su san me ake ciki. Haka musulunci ya fara.
ana yada shi a boye ana yada shi a boye sai ga adadin musulmai ya kai adadi na wajen mutum 40 da wani daga mutum 11 bayan musulunta Umar bin al-Khattab da Hamza bin Abi Talib bin Abd al-Muttalib sai ga musulmai sun bayyana karara a bakin Ka'aba suna karanta kalmatar tauhid la ilaha illallah muhammadur rasulullah sannan ma suna karanta qur'ani a karara da abin da za a yi ayi kaga yanzu mi karhi su ya fara yin kare kenan saboda sun riki kalmatar tauhid suna yin tahiyya kalkashin jagoranci annabi sallallahu alaihi wasallam ba su samu rarrabuwar kai ba a tsakankanin su haka musulunci ya samu yaduwa har aka yi hijira ta habasha aka da aka hijira ta madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da dukkanin sakon da Allah ya bashi aya ta sabku al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina al-qur'ani ya ida sabkuwa da ayat da Allah subhanahu wa ta'ala ya sabku wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun ay ida sabku qur'ani annabi ya sabke mai sabke shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah musulunci da wahannin sahabbai khalifa na farko shine Abubakar Siddiq yayi shekara 2 bayan annabi sallallahu alaihi wasallam bayan shi Umar bin al-Khattab yazo a lokacin shi musulunci ya huta daga jaziratul arab ya fara zuwa kasashe wanda suke ketare akai futuhatul islamiyya akai yaqi musulunci yazo ya tsallako akai fathu misr akai fathu sham sai ga musulunci a sham musulunci a faris musulunci a rom me ya kai su wannan cin nasarai saboda sun riki tahiyya su da yace babu farraga a tsakaninsu shi yasa anan malin ya kawo yace wa tarihul islami hayu shahidin ala zalika tarihin musulunci fiyayyen mai shaida ne akan hakanan cewa aqidan ahlus sunna wal jamaa duk lokacin da aka yi riko da ita babu yanda za a yi a samu rashin cin nasara face a samu nasara sannan kuma a samu musulmai sune a sama ba wai sune a kasa ba sabanin tahiyyar mutai da aka samu rarrabuwa da musulmi yake ganin wani musulmi dan wata kasa ba dan uwan shi bane ba bayan kuma su wa'ina hududul geografiya turawa ne suka nazar su ba wani ba a da babu su bature ne zo ya raba yace kai daga yau nan ta zama Najeriya nan ta zama Niger nan ta zama Algeria nan ta zama wannan Libya ba wanda ya kawo abin sai turawa mu kuma sai muka ce to dan cikin wannan hududi inda bature ya samu da shine nan mu kuma musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana al-muslimu akhul muslim to ya zama mu wurgi da magana annabi mu dake magana bature daga lokacin da muka fara wannan to majira dole Allah ya watsa lamarin dole Allah ya sa mu shawahala a tsakankanin junan saboda baka taba bari Allah ka kama wani ba face Allah ya barka da abin da ka kama shi kuma wanda aka bari da abin da ya kama Allah ya kyale shi zira mashi ido babin da za a yi ya ci nasara a cikin rayuwar shi Allah madaukakin sarki ya datar da mu malam yace ni annaha istijabatu sadiqa li qawlihi ta'ala saboda ai in mutane suka rike aqidan ahlus sunnah jama'a roko ne akai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sai Allah kuma ya amsa wanda take ta gaskiya me yasa saboda Allah subhanahu wa ta'ala yace wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu Allah yace ku yi riko da iyyan Allah gabaki dayan ku kada ku rarraba a bayan mun karanta yanda malamai suka fassara wannan ayat da yace ku yi riko da iyyan Allah me yake nufi malamai suka ce iyyan Allah ita ce addinin Allah wasu malamai suka ce a kitabullah igiyar Allah shine littafin Allah kowanne daga cikin fansaran yayi wanda ya rike alqur'ani babu yanda zai ya tarayyasar wanta a rayuwar shi wanda ya rike addini babu yanda zai ya sarwanta a rayuwar shi annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi wanda al-imam muslim ya rawaito yake cewa taraktu fikum ba'di ma in tamassaktum bihi lan tadillu kitaballahi wa sunnati rasulikum annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na bar muku abinda in kun rike shi bayana babu yanda za a yi ku samu bata a cikin shine littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to malam yace wa ayu tajammu'i ala ghairi hadhihi al-aqidati an-nabawiyya malam yace duk wata haduwa da ake yi wanda ba akan wannan aqida ta annabta ba a ce ga wasu jama'a musulmai sun hadu wata aqida ta hada su amma aqidar da ta hada su ba aqidar wannan ta annabi ba fa masiruhu man shahidu al-yawma min halil muslimin malam yace karshen shi shine abinda muke gani yau a cikin halin musulmi yaya musulmi suke rayuwa yau
ce gani abin tausayi ne ya ishe mu ba abin misali cin kashin da ake wa mutanen Gaza yau in ga kalli Palestine da irin yadda kasashen turawan yin musuka da suke kashe mutane a ciki ya ishe ka misali ina sauran kasashen musulmin ɗan Niger suna nan hankalinsu a kwance ɗan Najeriya suna nan hankalinsu a kwance mutanen Libya Chad Cameroon dukkanin waɗannan kasashen musulmin suna nan suna rayuwarsu in ba rajuma'a ba ma aka zo liman ya khutba yace a sa ɗan uwan Palestine addu'a wallahi wani ya mance da wasu mutanen Gaza wannan shine halin musulmai a da a'a musulmai ba haka suke a da ba duk abin da ya samu musulmi ya safi musulmi a mafi karamcin abin da zaka yi a yau ka bada gudunmuwa shine ka sa su cikin addu'a amma akwai wanda shi karan kanshi bai ma kanshi addu'a ba ta yaya ma zai ma wani addu'a wannan wasu ne halin da musulmai suke ciki to malam yace duk lokacin da aka hadu ba akan aqidar ahlus sunnah jama'a ba wannan shine karshen abin da zai zo menene at-tafarruq shine rarrabuwa wat-tanazu sannan kuma da jayayya wal-ikhfaq sannan kuma da rubu a tsakankanin juna a samu rubu wannan yace kaza a wannan yace ba haka ba zai yi sannan kuma wal-fasha daga karshe kuma sai a samu tarwatsewa kuma wannan shine abin da musulmai suke ciki a yau da za su hada kansu akan aqida da tabbas hakan bai same su ba hasali ma zaka gani in wani ce a zo ayi bayani akan aqida a cikin musulmin wani zai wuto yace mu kan kuma na bayani aqida zaka ga tana raba mana kan mutane kajuwawa sai na aqida za ta raba kan mutane bayan kuma aqida ita ce asalin addini ta ina addini zai raba kai bayan Allah ya faɗi alƙawarin shi ne in an rike addini shi kuma zai kawo gudunmuwar shi amma yau wato wasu musulmai suna ganin cewa aqida tana raba kan musulmai Allah madaukakin sarki ya ratar da malam yace sadisan na shidda daga cikin abubuwan da aqida ahlus sunna wal jama'a take fanta da shi sai yace al baqa'u was sabatu wal istiqrar wash shumul yace al baqa'u shine wanzuwa ita wannan aqida za ta wanzu har zuwa ranar da Allah zai busa kaho babu inda za a yi wannan aqida ta goge ta zo kenan ba za ta bace ba sai ranar alkiyama sannan wastabat za ta tabbata wani abu ba zai zo ba irin na rudu ko kuma na wani abu ya taso na kai kawo sai ka ga wannan aqidar ta bace a tana nan a tabbace ba inda za ta wal istiqrar sannan kuma za ta samu tabbatuwa a cikin zukatan masu ita shi yasa waɗanda suka riko da aqida duk wani abu in ya zo na rudu da kai kawo babu yanda za a iya jasu za su tabbata akan aqidar su ne wa shumul sannan kuma ita wannan aqida ta shahi dukkanin addini ba wani abu na addini wanda ta mance yace wa min ahammi khasa'is hadhihi al-aqidah al-mubarakah an-nabawiyya yana daga cikin mafi muhimmancin abubuwan da wannan aqida take manta da su al-baqa'u shine wanzuwa wannan al-umma ta annabi sallallahu alaihi wasallama annabi yayi bayanin cewa لا تزال طائفة من لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يدلهم من لا يدرهم من حذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام أنا بيتي وأنا على الأمة وبزاء سامو وصل بتشكين تو إن سكيس إيه أكان الدين وان دي تاك أليسو بازيد وجويا سبب إذا كان أبين سكيس إيه أكان شناء إيدا حتى يأتي أمر الله سي الأمر الله يعزو وهم على ذلك سوسنا كم وانا malume suka ce amrul lahi anan shine alkiyama har alkiyama ta zo wannan aqida tana nan ba za ta bace ba shine albaqa'u da wanzuwarta sannan wasabat tabbatuwa menene tabbatuwa shine wato za ta tabbata kuma su ma waɗanda suke da ita za su tabbata akan ta ba za su gushe ba wal istiqrar sannan kuma za ta tabbata ta dawwama a cikin zukatan waɗanda suke da ita shi yasa ko randa Allah zai kawo dujal wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake bada labari cewa duk wani annabi da Allah ya turo sai da ya tsoratar da mutanen shi daga fitinar dujal saboda mutun ne wanda Allah ya bashi ikuna da dama na juya hankulan mutane da jin su zuwa ga tafarkin wuta amma waɗanda suke rike da aqida shaydan ma dujal ma in ya zuwa yanda zai yi da su a baya cikin wani darasi da muka yi mun taɓa yin bayanin irin abun da dujal zai zo da su a lokacin da zai bayyana daga ciki zai ringa tado mamata
a hakika ba mamatan yake taduwa ba shedannu ne suke yin kama da mamatan sai su bayyana kai ya ce maka shi Allah ne sai ka ce a mu musulmai ne mun san ba kai bane Allah sai ce waye kakanka da mutanen da shekara 200 sai ka ce a mun ji labari a fahimu akwai wani wani mun ga hoton shi sai ce kasan inda aka binne shi ka ce yace mu yi kabarin ya shahe ba komai he dawa yace ce wani hoto kasa ta bude ya mutane hoto kun ga duba hoton sai ga shi ne gashi na ta so sai ka ce wallahi yi kuma dama ai ba mai tado matacce sai Allah sai ce eh na bi to kaga wannan mai da kiyaye mai kyau annabi sallallahu alaihi wasallam yace masu aqide babu yanda za a yi su mishi ya kai ya kawo ba za su bi shi ba daga ƙarshe in ya rasa yanda zai yi da su yana da wutar da yake yana da wuta yana da aljanna sai ce to wannan san kafirce mu da wutar da asarsu sai a sa su wuta annabi sallallahu alaihi wasallam yace wutar shi ita ce aljanna aljanna shi kuma ita ce wuta duk wanda ya kuskura duje ne ya sa shi aljanna to wuta ce zai shi in kuma ya sa ka wuta to kai dan aljanna saboda wutar da zai sa mutanen wannan a zahiri wuta ce amma kuma a batsayi su in sun shiga ba ta kona su ba ta cutar da su kamar yadda aka sa annabi Ibrahim wuta bata kona shi ba to wannan shedan dujal in yazo ba zai samu ba tasiri ga wanda suke riko da aqida saboda me yasa saboda istiqrarul aqidati fi qulubi wannan aqida ta tabbata cikin zukatansu abu na gaba yace wal ittifaq sannan kuma wannan aqida tana hada kan musulmai ba za ka ga masu aqidan ahlus sunna wal jamaa sirran raba wani yayi gabas yayi yamma a sabanin da kake gani cikin aqidu daban-daban za ka gani wannan aqida shi kaza ce wannan kuma ta shi kaza ce a tsakankanin su ya halitta wai ka tai ka kai ma wani ziyara amma bai halitta ba ka amso madadi a wajen shi a cikin wasu aqidu kuke samun wannan ahlus sunna wal jamaa babu wannan a tsakankanin su sai ce kuma washumul sannan kuma ita wannan aqida ta su ta kumshi dukkanin al'amura na addini aqidatu ahlus sunna wal jamaa babu abinda ta bari komai akwai a cikin ta in dai al'amari ne na addini wal hifz sannan kuma kiyayeya ce tana da kiyo na Allah subhanahu wataala Allah yayi alƙawarin zai kiyaye abin shi saboda haka ba wanda yasa yazo da wani cutarwa dangane da aqidan ahlus sunna wal jamaa face Allah ya fallasa al'amarin shi ko a kusa ko a nesa sai ya ce fa hiya aqidatu thabita saboda haka ita aqida ce wadda take tabbatacciya mustaqirra wadda take tabbace a cikin zukatan masu ita mahfuzatu wanda Allah ya alƙawarin kiyaye ta riwayatan wa diraya ta bangaren riwaya da kuma bangaren diraya a bayan mun yi bayanin riwaya wa diraya menene riwaya menene diraya riwaya shine abin da aka rawaito ta hanyar sanadi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi sahabi ya fadi tabi'i ya ji tabi'i ya fadi tabi'u tabi'i ya ji tabi'u tabi'i ya fadi tabi'u tabi'u tabi'i ya ji sai su rawaito sai ya ce ni na ji wane ya waɗi wane ya ji wane ya waɗi wane ya ji sahabi wane ya waɗi sahabi wane ya ji manzon Allah ya faɗi wannan ita ce silsila sanadi kenan shine malamai suke ce ma ruwaya sannan kuma diraya shine kokolwar abin da annabi sallallahu alaihi wasallam in ya faɗa ko kuma ya aikata misali hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat hadisin umar bin al-khattab wanda sama da mutum 70 suka rawaito shi daga cikin sahabbai daga cikin magabata wanda aka rawaito shi daga Umar kadai Umar ne ya rawaito amma sama da mutum 70 suka rawaito daga wajen Umar to kaga anan ya aka hadisin iso gare mu yana da sanad to wannan sanadin nashi shine malami suke kira riwaya daga wani zuwa Umar zuwa ga manzon Allah ita kuma diraya shine innamal a'malu binniyat abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi to wannan abin Allah ya yi alƙawarin kiyaye abin shi shi yasa Allah ya halalci irin su Imam al-Bukhari irin su Imam Muslim wa inda suka ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam aiki sai ta iso gare mu aikin da suka mata shine yasa suka tace ingantattun hadisai da waɗanda ba su da inganci a baya bayan nan Allah ya kawo irin su Nasiruddin al-Albani wa inda suka yi aiki akan hadisai suka hudda mai kyau da mara kyau daga ciki diddan kawai Allah ya alƙawarin kiyaye maganganun Annabi sallallahu alaihi wasallam sai malam yace amatun wa shamilatun ita din gama gari ce aqidatu ahlus sunna ba a cewa banda suwa ne banda suwa ne in dai musulmi kake to hadda kai a ciki sharadin kawai ka kiyaye dokokinta da ka'idodinta wa shamilatun sannan kuma ta shafi kowa da kowa bayyaiwa kai yau kai kana cikin ahlus sunna wal jama'a sai ka ce a wani da wani su ba cikin mu suke ba ahlus sunna bane ba wa yasa ka magana ka ba ita take cewa ba wani da ahlus sunna ne wanda ba ahlus sunna bane ba a ahlus sunna a bayan mun karanta da ku suna da abubuwan da ake aunawa in mutun ya cika su shikenan yana cikin ahlus sunnar jama'a koda an faɗi koda ba a faɗi ba mun karanta a baya koda a ce kai ahlus sunna ne kaga wani a ungo ku bi zuwa masallacin ahlus sunna tare da ku misali wannan bai baka dama kai ka ce a wani ba ahlus sunna bane kawai dan saboda bai zuwa tare da ku a abin da ya kamata a auna shine shin wannan mutumin yana bin abin da ya zo a Qur'ani da Sunna yana biyayya daidai gulgudu da bada kai dangane da abin da Allah ya umarni manzon shi da kuma fahimtar magabatan kwarai to shikenan in dai yana kiyaye wannan ya shiga cikin ahlus sunna kamar yadda malamai suka ambata sai ya ce kuma wasalihatun wa maslihatun likulli zamanin wa makan sannan kuma ita wannan aqida ta ahlus sunnati wal jamaa yace ta dace dangane da kowane zamani sannan kuma ta dace da kowane guri ba a hudda wani zamani ba aka ce wannan zamanin shine zamanin da ya kamata mutum ya kudurce a aqidatu ahlus sunnah wal jamaa kamar yadda wa'ansu suke ganin a wai in aka ce aqidatu ahlus sunnah wal jamaa tunda sahabbai sun kare to ita ma ta kare mu yanzu ba zamanin sahabbai bane so da yawa zaka ji mutum ya ce a yanzu mu ba sahabbai bane ba a kaga ni ba sahabi bane ba a irin wannan kuskure ne ita aqidatu ahlus sunnah wal jamaa ta dace ma kowane zamani sannan yace wa makanin kuma ta dace ma kowane wuri ba zai yi ba yanzu yau kai kana Niger sai ka ce to tun da dai aqidatu ahlus sunnah jama'a kuka ce kawai ku bar ta ga ƴan Makka su kadai mu na ƴan Niger in kana Niger in kana Makka in kana Amurka in dai ahlus sunnah kake to wannan aqidar ta shahe ka aqida ce wadda take saliha li kulli zamanin wa makan sannan kuma yace wa ummatin wa hal kuma aqida ce wadda ta shahe kowace al'umma kuma ta shahe kowane irin yanayi da suka samu kansu a ciki yanzu akwai ƴan uwan musulmai waɗanda suke rayuwa a ƙasashen da ba na musulmai ba inda su musulman kaɗan ne in ka ɗauki irin su America irin su Ingila irin su Faransa kaga wanda ba musulmai sun yi yawa ba ta amma ai akwai aqaliyatul muslima waɗanda musulmai ne kaɗan to shin yaya za su gudanar da addinin su yaya za su gudanar da aqidar su a can aqidar musulunci ta tanadi wannan abu kaga su ma ta shahe su kenan saboda yanayin su ba irin ɗaya bane ba ne yanayin mutanen Niger da dukkan su musulmai ne tana yiwa a can akwai wani abin da in suka yi hukumar ƙasar ba za ta ba su dama ba to kaga dole sai sun bi a hankali malamai sun yi rubuce-rubuce akan wannan sai ya ce kuma fahiya aqidatun khalidatun baqiyatun zahiratun ila qiyamis sa'a yace saboda haka aqidatu ahlus sunna aqida ce wanda take dawwamammiya za ta wanzu har zuwa lokacin da za a tsida alqiyama shin lokacin da Allah zai turo a busa kahona alqiyama tana nan ba za ta bace ba sai ce mahfuzatun bihifzillah kiyayayya ce da kiyayewar Allah tatanaqaluha al-ajyal wato jama'a al-umma sukan dauko ta zilan ba'da jil al-umma bayan al-umma yanzu in ka dauki yau a kasashen mu na Afrika aqidan ahlus sunnah jama'a a can baya babu ita fi sabilillah amma zawwan wa'ansu al-umma da Allah ya yi alƙawarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'ala al-haqq la yadhurruhum man hadalahum hatta ya'ti amru Allahi wa hum 'ala dhalik da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kaga sai ya bayyana irin su Abubakar gumi suka zo suka tsanwartar da mutane kahin su Allah ya bayyana irin su Usman bin Fadiyo kahin shi Allah ya bayyana da a bangaren Hijaz Allah ya bayyana da irin su Muhammad bin Abdul Wahhab to haka Allah yake sai al'umma suna cikin raba kanuwa sai ya ƙara maido da wanda zai maido su kan hanya to falalan kuma tana komawa gare su shi yasa yace ka jiya da ba'dhi wasu jama'a ne suke rike da wannan aqida in sun bace jama'a sun bace kuma sun bar hanya sai Allah ƙara kawo wasu jama'a sai su ƙara maido mutane sai ce kabiran an kabirin daga manya zuwa manya saboda ita akida ba saban abu ne ba ke kirkirowa dama tana nan akwai ta bacewa ne take yi sai a zo a maido ta to amma maido tan da ake yi in ka karanta abin da ta kuma sai ka gani shine dai abin da wa'incan manyan suka karanta babu bambanci duna ziyaratin aw nuqsan yace babu ragi kuma babu kari yanzu aqidar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da sahabbai ita ce ibnu taymiyyah al-harrani ya kira akanta ita ce mu'ammar bin abdul wahhab ya kira akanta ita ce usman bin fodiyo ya kira akanta ita ce irin su shekhu abubakar gumi suka yi kira akanta ita ce yau a nan garin manyan manyan malamai suke kira akanta da zaka duba kai qala allah qadar rasul shine saboda shi ba shi da sauyi da a ce tatsuniyoyi ne ake karanta wa mutane to dole sai kaga an san bambanci sai ka gani wannan yace kaza wannan kuma yace kaza yanzu ku duba ku gani zan ba ku misali guda yanzu mu dubi a abin da ya shafi zikiri da aka sayo bid'o'i a cikin shi da wayansu kungiyoyi na addini suke karantar da mutanen su da kansu zaka akwai sabani wasu sai kai sun ce to ku yi zikirin ku ba laifi bane ba kun dan rausaya este wasu este a ku zikirin kun kudin sa kida ma ba laifi ai Allah ne dai ake kira yanzu me jima ba kwanan nan na kalli wata bidiyo ban sani ba ko a cikin wasu sun gani wani malami ne fa shahararren malami ne a Afirka baka masu magana da Hausa yazo wajen majalisin shi cikin masallaci a gaban mabiyan shi ya dauko ganga ta bandiri sai ya kada sai kada haka sai ya tambaye mutanen shi me kuka yi suka ce karan ganga yace a sai ce ni sunan Allah ne la hawla wala quwwata wayan ya kada ganga haka sai ya ce ku kunje kankan ni kuma naji an ce Allah sai dauko ganga ce an nisha ka sai kada yace la ilaha ku kuna jin kankan ni kuma la ilaha nake kaga shi yanzu anan me yake so yace wai sauti babu yanda za a yi kamar hukunci sai da abin da shi sautin ya kumsa sautin wannan tunda la ilaha ya kumsa halattacciyar sauti koda da ganga ake ta ina yanzu wannan bai halatta kidi ba amma malami ne kuma bin bai shi suna yanzu wannan babu yanda za a yi addinin sa a yi kidi su tsawatar bayan kuma wa'annan abubuwa ne na shaitan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisan shi daban-daban sautin shaitan ne mizmarin shaitan sautin shaitan ne wannan amma yau ga wani yana haɗa sautin shaitan a masallaci yana cewa sunan Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to haka kuma a cikin ƴan uwan shi waɗanda suke bin aqidar tashi sai kaga wasu a masallaci sun ce mu mun ci ayi zikiri amma mu yarda a kidi ba to kaga an samu sabani kenan to aqida ahlus sunnah jama'a babu wannan ba za ka samu irin wannan sabanin ba Allah mulkin saki ya yaratar da mu sai ya ce au tabdili a cikin aqidan nan tasu ba za ka samu tabdili ba menene tabdili Allah ya faɗi abu annabi ya faɗi abu ku in kun zo sai ku sauya na annabin ku kana ku abin da wasu suke yi annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi zikirin shi duka zikirin da aka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallama yana yi babu sama da 100 galibin malamai sun ce abin da aka rubuta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam zikiri yana yi a wuni bai wuce 100 ba amma yau sai ka samu wani mutum ya zauna da katan tarzin shi Allah ya ce ga wani zikiri nan an rubuta daga Annabi kai 3,350 shi Annabi bakin 100 aka rubuta yana yi shi kuma yanzu ya kai har 3,300 sai ka rasa daga ina zo da wannan kaga wannan shi tabdil ne ya baddala Allah ya Annabi ya kawo wani abu shi kuma ya zo da nashi sabo to aqida ahlus sunnah babu wannan abinda Annabi zai da shi ake wadi ba a sauyawa sannan kuma au tahrif me ne tahrif shine ba magana za a sauya gaba daya ba za a canza wani harafi ne a cikin ta ko kuma wata kalima misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada a doki kaburbura a gina masallatai akan su لا تتخذ القبور مسجدا kada ku dauki kaburbura a matsayin masallaci kenan malami suka ce saboda haka annabi yayi hani aka ayi gini a inda aka kaburi a gina masallaci don inda kusan makwantai ne ba zuwa ayi masallaci ana saboda wannan zai bari zuwa ka shirka an kuma zuwa har gotan wanda suke kwanta a kaburin sai annabi ya hana wannan to yanzu wanda suke binne shaunin sa masallaci in suka zo wannan hadisin wannan annabi sai su mishi dubara sai su yi tahrifi sai shi ce to ai annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi kada a riki kabari a matsayin masallaci to ma'ana ya halatta a gina masallaci a cikin da kabari yake amma bai halatta ba in ai masallacin a bar kabarin a buɗe ya mashi dan ɗakin shi a dike shi yasa an ga tayi wasu kasashe na Afirka nan za ka gani inda shehunni suke abin ne za ka gani akwai kaburbura a ciki in kai magana wanda abin bai dace ba haramu ne suke kai wannan bai taɓa zuwa aikin hajji ba a Madina ma akwai haka suke wani ya ce ga shiga masallacin Madina kabarin annabi ya naki a cikin masallaci eh kuma muna za ka zo ka hana mu alhali kuma abin da aka yi a Madina ba shi ne addini ba kuma da za ka koma abin da aka yi a Madina kabarin annabi da masallacin annabi na da ba a gama suke da juna ba gidan annabi daban masallacin annabi daban haka suke da mun karanta a hadisi da dama cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sahabban shi lokacin da suka Madina kohohi ma suke huddawa cikin masallaci ko ma'ana gidajen su daga can suke kohohi suke hudda cikin masallaci sai shi kaga masallacin daban yake to annabi sallallahu alaihi wasallam inda ya mutu anan aka binne shi ya mutu a ɗakin Aisha sai aka binne shi a ɗakin Aisha yau da gobe ana ƙara faɗaɗa masallacin sai ta kai an faɗaɗa masallacin kabarin ya shigo cikin masallacin babu yadda za a ɗauke kabarin annabi a sauya mai waje shi kuma masallacin al'umma da yawan musulmai yasa ana buƙatar faɗaɗa shi sai wa'incan al'umman suka yi tunani suka ga ya dace su faɗaɗa masallacin in suka sami kabarin daga cikin masallacin suka kewaye shi halas ya wadatar su kaga wannan ijtihadin su ne suka yi amma hakan yana nihin cewa tunda a Makka an yi mu'amalin gari ya zama addini a'a ba mu da wannan hujja ba mu da wannan horo to kaga irin wannan shine tahrifi sai kuma yace au iltibasi ko kuma a taku da ma mutum abu cikin juna sai a taku da maka abu cikin juna a kasa bambance maka tsakanin gaskiya da kuma ƙarya kai yanzu a zahiri an gaya maka cewa wanga abin shine gaskiya kuma ga wani hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yuni zo ga cewa kuke yayi wani abu mai kama da haka to yanzu aqidatu al-sunnah jama'a ba za ta takuda maka abu za ta maka bayani filla filla yanda zaka bambance tsakanin biyu ba za a saka ba cikin shubuha saboda innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat yanzu akwai ɗaya daga cikin malamai da yazo wajen wa'azi shi ke cewa mutane ku tayi ku nemo kudin haram in ku kawo mun san yadda zan yi su zama halak kaga ai wannan iltibas ne ma mutane ya ta ku da musu tunani yo kowa yasa ai haram haram ce Allah ya hana haram to yanzu shi ya ce a nemo haram akwai yanda zai yi mai ta halak yanzu fi sabilillah wannan ba yana tabbatar da mutane su cigaba da neman haram ne wa wai me ya huje shi wai sai ta ya Allah ta ya khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhi Allah ya ce ma annabi ka doki min amwalihim daga dukiyarsu sadaqatan abin da yake na sadaka tutahhiruhum biha sai ka tsarkake su da wannan kajinan Allah wani irin iltibasi kaga mabiyan shi dole su ci gaba da amsa haram in sun amsa haram sai su kai gida su kai mai na shugo shine bi dariqatan ukhra abin da yake nufi to ahlus sunna ba su wannan kawai in suka zo su maka bayanin haram zai ce maka haram ne ba mu maka kawai kaza haram wannan kuma halak ne halak ne dan saboda kai ne san ji haram ka kuma fuskanci halak qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya fada inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah ya ce lalle mu ne muka saukar da wannan alqur'anin kuma lalle mu a gare shi masu kiyayewa ne Allah ya alƙawarin kiyaye alqur'ani shi da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka babu buƙatar wai ka ringa tunanin cewa Allah zai bar wannan abin ya lalace a'a ba zai yi ba ila qiyamah sa'a saboda inna Allah la yukhlifu al-mi'ad lalle Allah baya saba alƙawari abu na bakwai malam yace innaha min asbabi asbabi asbabil qurbi min Allah tabaaraka wa ta'ala. Lalle aqidan ahlus sunna wal jamaa tana ɗaya daga cikin manya-manyan sabubban da suke sawa a kusanci Allah madaukakin sarki, wal fawz bi ridwanihi, sannan kuma a ribanta da samun yardan Allah wa jannati, kuma a ribanta da samun aljanna shi, wan najati min azmil alim azabihi, sannan kuma a kubuta daga wato radadi wanda yake na azaban Allah subhanahu wataala. Kenan yanzu malam ya zanu mana abubuwa guda bakwai wa'inda aqidan ahlus sunna wal jamaa take banta da su. Sai yace wa hadhihi al khasa'is, wa'innan ke battatun al amra wal mumayyizat, da abubuwan da suke bambanta aqidan ahlus sunna wal jamaa akan sauran, sai yace thabitatun li aqidati salaf al salih, tabbataccen abu ne a cikin aqidan magabatan kwarai ahlus sunnati wal jamaa, su ne ahlus sunna wal jamaa. La takadu takhtalifu fi ayi makanin aw zamanin walhamdulillah, malum yace ba za ka gani ba wannan aqidar ta sha bamban fi ayi makanin, a kowane wuri. In ka tai Najeriya ahlus sunna za ka gani yanda suke gudanar da addini ahlus sunnan nan ma haka suke. In ka tai Amurka ahlus sunna yanda suke gudanar da addini ahlus sunnan da magarin haka suke, walhamdulillah, godiya ta tabbata ga Allah. Haka kuma fi ayi zamanin, kuma wani ba wani bambancin lokaci abinda sahabbai suka yi na aqida da addini, abinda suka kira akan shi ahlus sunna na duk duniya yau shine suke. To kaga aqida ahlus sunna ba ta sauyawa dan saboda zamani ya sauya, amma yanzu yau akwai wanda za ka gani suna kira akan minbari sai su ce a wai in rawa ta sauya kidi ma sai sauya kenan, tun da magabata sun wuce zamani ya zo, to ai aiki da zamani su aqida su ta wuce, yanzu ya kamata a kama aqidan gyaran muska. A'a, wannan abin banna ne ga addini, wannan abin shi yasa da yawa, shi yasa da yawa daga cikin almutaakhirin suka kubuta suka rufe a ƙarshen rayuwar, suka kasa gane ma ina ne gaskiya, sune ne waɗanda suke da aqida ta falsafa irin su Fakhr Razi, waɗanda suke da aqida ta ilmul kalam. Ita kuma aqida ahlus sunna wal jamaa ta kubuta daga wannan. Yanzu malam bayan ya idi mana wannan bayanin zai shiga mana gadan-gadan cikin usulu aqidati salafi salih, aqidan ahlus sunna wal jamaa salafu salih, wa inne ne asali wa inda ta ginu akan su, ta ginu akan wa'ansu abubuwa, wa'ansu asalla, wa inne ne wa inna asalla, su ne abinda malam zai fara mana bayanin su yanzu. Ga ishin wadanda yayi yake cewa inna ahlus sunnati wal jamaa, lalle ahlus sunna wal jamaa as-sa'irina ala nahji salaf as-salih, wa inda suke tafiya akan tafarkin magabatan kwarai, yasiruna ala usulin thabita, suna tahiya ne akan wa'ansu asallai wa inda suke tabbatattu, wa wadihatin, kuma wa inda suke a bayyane kamar hasken rana, wa bayyinatin fil i'tiqad, kuma a bayyane take cikin abin da ya shahi ababan da ake kudircewa a zuciya, kamar al-umur al-gaybiyya, abubuwan da suke na gaibi mun ambata su a cikin darussukan mu na baya, kamar imani da Allah, imani da mala'iku, imani da littattafan Allah, imani da wuta, imani da aljanna, abubuwa ne gaibiyya ba wanda ya gansu, amma kuma kowa ya kudirce a zuciya shi akwai, wal amal, da kuma abubuwa wanda suke na ayyuka irin su sallah, zakka, azumi da sauransu. Sai ce wasuluk, sannan kuma da yanayi, shine abubuwan da suka shahi al-akhlaq, dabi'u wa'inda suke masu kyau. Sai ce wa hadhihi al-usul, wa'innan asallai kuma mustabiddatun min kitabillahi ta'ala, an ciro su ne daga littafin Allah, wa kullu ma sahha bi sunnati rasuli sallallahu alaihi wa sallam, da kuma abubuwan da suka tabbata daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, mutawatiran kana aw ahadan, wanda aka rawaito ne daga jama'a da yawa daga cikin sahabbai, ko kuma wanda ɗaiɗaiku daga cikin sahabbai suka rawaito. Saboda sunna cikin ruwayar ta malaman musannaf al-hadith sukan kasa ta abin da shahi ruwaya, akwai ar-ruwayat al-mutawatira, kuma akwai ar-ruwayat al-ahadiyya, akwai ruwaya ahad, akwai ruwaya mutawatira. Mutawatira ita ce wadda aka rawaito sahabbai da yawa suka rawaito, al-ahad kuma wadda ɗaiɗaiku ne suka rawaito. Da misali kamar hadisin innamal a'malu binniyat, kaga Umar bin al-Khattab ne kadai ya rawaito shi daga cikin sahabbai, sannan daga bayan shi da yawa suka rawaito. To kaga wannan ruwaya ce ahad, mutum ɗaya ya rawaito ta. to da abin da ya tabbata ingantacce daga sunnah annabi sallallahu alaihi wasallama ko ahad ne ko mutawatir ne to lalle sukan yi aiki da shi wayurudun mutashabiha ila muhkamiha sukan maida abin da yazo daga ayoyin qur'ani din mutashabih zuwa ga muhkam su ma dai mun yi bayanin su a baya mutashabih sune ayoyi da suke kamantacce ne da juna yanda kai ka bambance su sai ka maida su zuwa ga al muhkam wanda su ba su zo ba da wani kamantacce ne da juna hukunci ne kawai sai kumsa a cikin su wayan qaduna lahum ma aghayat at-ta'zim wal ijlal sannan sukan ciratu zuwa gare ta tare da tsantsar girmamawa sannan kuma da daukakawa wala yahtalifuna fihi ma ba sa sabawa a cikin su wala yatafarraquna shiyan wa ahzaban kuma ba sa rarrabuwa zuwa ga jama'a ko kuma gungu bali atasimuna bihabdillahi al-matin bare dai zaka gansu sun riki igiyar Allah wadda take daurariya walam yu'aridun al-wahyi ba sa cin karo dangane da abin da ya shafi wahayi guda biyu in malumai suka ce al-wahyi abin da suke nufi shine al-qur'ani was sunna al-qur'ani magana Allah ne kowa san wahayin Allah ne as-sunna kuma ya aka yi ta zama wahayi saboda Allah ya ce mana wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha duk abin da annabi ba wai magana shi bace Allah ne mishi wahayi kenan shi ma kaga ya zama wahayi kenan magana annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ake kiransu al-wahyi al-qur'ani da sunna kenan to kenan su ahlus sunna ba sa fuskantar al-wahyin al-qur'ani da sunna bil uqulil qasira daga jerun tunani mun yi bayani darasin da ya wuce yanda mutane suke sa tunanin su a cikin nassi na al-qur'ani ko sunna an faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ingantaccen hadisi kazani sai mutun yayin da nan da kokolluwar shi sai ce cut wannan abin bai yayyu ba mun ba da misalin hadisin Hudzaifah ibn al-Yaman na bawai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a baya wannan hadisin na da ba shine yanda aka rawaito a cikin hadisi ingantacce dangane da hukumci na Abu Talib ammin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace dirin litinin akan saukaka mushi azaba to kaga ya tabbata dan wata ne kenan amma yau a cikin musulmai akwai wanda zai tunani yace kai yanzu wannan mutunan duk kariyar da ya ba annabi a cikin garin Makka zuwa kafirai a ce dan wata ne yace gaskiya ba yayi ba kaga wannan yayi amfani ne da kokolluwar shi to kai ina ruwan mutane da kokolluka bayan annabi ya tabbatar da wannan ta annabi za a dauka ko ta tunaninka kaga dole a yi tunaninka aiki da abin da yazo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam to shine yace ahlus sunna ba su yin wannan ba su sa kokolluwar su a cikin abin da yake na al-wahyi al-qur'ani da sunna wal ihtimalat al-lughawiyya kuma ba su sanya kace na ce na mutanen lugha yanzu a lugha malaman lugha sai ga sun fassara al-qur'ani fassarar da zasu mata a lughanci ba ita bace fassarar da malamai suke mata a shari'anci fassarar lugha daban fassarar shari'a daban saboda su malaman lugha akwai abin da suke kallo su kuma malaman shari'a akwai abin da suke kallo to in mutun yace da lugha zai yi qur'ani zai yi addini za a samu matsala yanzu Allah subhanahu wata'ala yace ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum ayyukum ila al-marafiq yace wamsahu bi ru'usikum Allah yace in kun tashi yin sallah ku wanke hannayen ku wuskokin ku da hannayen ku zuwa gwiwoyi sai ce kuma ku shafi kawunan ku to yanzu amma wannan ayar fassaran lugha ha har wallan nan ba za a same ta ba kamar yadda ta zo a sunna saboda yanzu ba wamsahu bi ru'usikum da ku shayi wannan ba wani da ta zo fassarar ta a lugha daban in za a fassarar lugha an kawo shawaka in ka dauko ruwa a yatsunka guda biyu kai haka shikenan har wallan ka ta yi kawo kuma yayi a shari'a ba haka ba ne sallallahu alaihi wasallam aka gwada mana na shawaka ko amma a lugance ta yi saboda ba'ul ma'anatar a lugha in ka shayar dan bangare ma kawai shikenan yayi shi yasa wasu daga cikin malaman mazhabobi suka samu sabani ana ala kulli hal su ahlus sunna bas fuskanta al'amarin alqur'ani da sunna da abin da zuna ihtimalatul lughawiyya sai kuma yace wal aqsiyatil batila da kuma qiyasi wanda yake wa al batila wanda ba shi da kyau warwararren kiyasi mara kyau wanda ba shi da inganci menene kiyasi dan uwa kiyasi shine kamar ka ka auna wani abu in kana so ka bashi hukunci sai ka auna shi da wani abu kamar yanzu da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta giya annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi sai ya ce kullu muskirin haram duk abin da zai sa ma yayi haramun ne to kaga yanzu mu abin da ya dame mu ayo wiwi ce ya zama ba wiwi hukunci sai mu tambaya tana sa ma yayi in mutun ya sha wiwi yana huta daga tunanin shi eh tana huta shi daga tunanin shi to lalle haramu ce me yasa saboda kullu muskirin haram duk abin da ya sanya ma yayi haramu ne inji manzon Allah kaga sai mu hada shi da giyan mushi hukunci guda to wannan shine kiyasi to su ahlus sunna kiyasin su bai zama towa batil bas yin kiyasin wani abu daban su mushi hukuncin wani abu daban kaga sai yace kuma wal falsafa sannan kuma da falsafa yanzu sai philosophy ahlus sunna bas yin falsafa a cikin al'amarin addini sai a shiga da philosophy idan aka ce philosophy shine kawai bari a maida shi baki da kari ne yayi kana kallon abu bari ne sai a ce ma baki ne to ahlus sunna jama'a ba su yin wannan abin da yazo na addini in hari ne kawai hari ne ba wani da za a maida shi baki sai ce wal kashf sannan kuma da kashafi kuma wannan kashafi wazauku da zauki ilimi ne na sufai su suke da irin wannan abin sufai sai su ce an musu kashafi babban malami ne sufai wato yace to al'umma musulmi muna da sako jiya shehu an mishi kashafi an gwada mishi Niger ga wani babban bala'i ne yana tunkaro ta wai menene kashafi abin da zai zo nan gaba bai zo ba wai shine sai a gwada mishi ra'ayi la'ayi sai ya gani ko kuma a wannan malamin an mishi kashafi bayan ya dawo daga Makka a hilin jirgi sun hadu da manzon Allah sun gaisa wai an mai kashafi ya ga manzon Allah kai daga yi kasan dare ya ci to ahlus sunna ba su sa wai kashafi a cikin abin da shayi alqur'ani da sunna mu dai mun san da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wafati ko annabi yayi wafati yanzu duk wanda yake aikin haji Madina yana can zai iske kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ta ina kuma mutun zai zo ya ce maka san hadda manzo Allah ra'ayi la'ayi da kiriki ko yone manzo Allah din amma kuma suna wadi ko su ce mutun ya ga annabi kuma ba sa ce ba a mulki wai kiriki ko kuma yace a an mushi kashafi wai tun daga nan a da magarin iya zamanin da ya kalli gaba sai da san kayo Ka'aba wai mai kashafi duka wannan katangun da wannan garuruwan bai gaba komai shi Ka'aba ya san kayo saboda kashafi ahli sunna ba su wannan sai yace fa usuluddin asalli ko inda suke asalle na addini kad bayyana Allahu kad bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam bayanan shafiyan kafiyan wafiya hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana su bayani wanda yake gamsashe kafiyan isashe wafiyan kuma bayyananne duk wani bayanin da ake bukata na asalin aqida ahlus sunna wal jamaa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shi falisa li ahadin an yuhditha fiha shay'an babu wani wanda ya isa yazo ya kirkiro wani abu yau a cikin asalin addini dan ya zamanto daga cikin addini a karba daga gare shi babu yanda za a yi sai yace wayaz'um annahu min ad-din ballantana ma yazo ya riya wa mutane cewa a wannan abun ko yana daga cikin addini ɗan uwa ku ringa yin shi ba zai yiwu ba duk abin da yake addini annabi ya zo da shi kuma ya bayyana shi abinda bai zamanto ba addini a wancan lokacin a yau da muke rayuwa babu yanda za a yi zamanto daga cikin addini sai yace walihaza malam yace saboda wannan tamassaku bi hadhihi al-usul al-azima ahlus sunna suka rike wa'innan asalli wa'inda suke masu girma wajtanabul alfaz al-mubtadi'a sannan kuma suka nisanci lafazza wa'inda suke kirkirarru waltazamu bil alfaz al-shar'iyya sai suka lazumci lafazza wa'inda suke na shari'a walidha malam yace saboda wannan nema kanu hum sai suka kasance su al-imtidadu at-tabi'i wal haqiqi li salaf as-salih sune suka kasance wato mabiya wa'inda suke na tabi'a kuma na haqiqa dangane da magabatan kwarai fa usuluddin inda ahli sunnati wal jama'a mujmalatun ala an-nahwi allati sai yace asalan addini wa'inda aka gina addini akan su wajen ahli sunna wal jama'a suna kumshe ne zuwa ga abubuwan da zai zo al-iman wa arkan shine imani da rukunin shi kenan yanzu malam zai mana bayanin imani menene imani kuma menene rukunin imani wa'inda imanin mutum ba zai tabbata ba sai da su sannan kuma yaya rukunin imani suke a wajen ahlus sunna wal jamaa shin in mutun ya rike adas rukunin imani guda 6 ya rarrabe 5 ko kuma 4 imani shi yana nan a wajen ahli sunnah wal jamaa ko kuma dole sai ya rike wannan 6 din shine abin da zamu gani cikin darasin mu na gaba in Allah ya kai mu sati mai zawa kenan anan ya kamata mu tsaya saboda karshen lokaci abinda muka faɗa ya zama to didi Allah subhanahu wataala ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh